Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. ‘Yan kwanaki gabanin zaben Amurka, kasashen duniya na ta muhawara tare da bayyana ra'ayoyinsu, tare da nuna tasiri da kowane ɗan takara zai iya yi ga kasashen duniya. A ɓangaren kiwon lafiya, ƙasar Amurka ta kafa tarihi wajen ba da tallafi ga kasashen Afrika, musamman don yaƙi da cututtuka masu yaɗuwa da kuma ƙarfafa cibiyoyin kiwon lafiya. Tallafin ya shafi bayar da alluran rigakafi, magunguna da kuma kuɗaɗe. Idan za a iya tunawa, a lokacin annobar cutar corona, ƙasar Amurka ta ba da tallafin alluran rigakafin cutar fiye da miliyan 693 a duniya. Kuma daga ciki an ware miliyoyin alluran musamman don ƙasashen Afrika ta hanyar shirin COVAX, inda Najeriya kawai ta samu sama da allurai miliyan 18. Ko a kwana-kwanan nan da aka samu ɓullar cutar ƙyandar biri wato Mpox a Najeriya, gwamnatin Amurka ta samar da allurai kimanin 10,000 na rigakafin cutar ta hannun USAID. Haka kuma muna jin yadda ƙasar Amurka ke ba da tallafi na kuɗi, allurai da magunguna, gidan sauro na zazzaɓin cizon sauro wato malaria da kuma cutar HIV/AIDS da sauransu. Wannan ya sa a duk lokacin da zaben Amurka ya karato, ƙasashen Afrika ke ɗaukarsa da muhimmanci. Ina tare da tsohon daraktan tsare-tsare bincike da ƙididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja, Dr. Abdullahi Bula Magarba, kuma ya yi mana ƙarin bayani ne game da tasirin irin wannan tallafin da ƙasar Amurka ke bayarwa a ƙasashen Afrika.
Ƙasar Amurka tana da tasiri wajen wato kula da harkokin lafiya ba ma wai Afrika kaɗai ba, ko kuma Najeriya, wato kusan a duniya ma gaba ɗaya. Gwamnatin Amurka tana ba da tallafi a ɓangaren lafiya ta ɓangarori kala-kala, kuma akwai ɓangaren da yake directly hukumar ce take yi, kamar ake US government support, ko kuma akwai lokaci da take bayarwa ta hukumominta na ƙasa, wato kamar a ce Center for Disease Control da take Atlanta, sannan kuma akwai kamar su Institute of Human Virology, akwai USAID, US Government Aid kenan, kuma sannan tana bayarwa ta ɓangaren waɗansu hukumomi na Majalisar Ɗinkin Duniya, kamar a ce Hukumar Lafiya ta Duniya wato WHO, sannan kuma kamar UNICEF wato United Nations Children Fund, da kamar su UNESCO da UNDP. To haka duk wannan ƙungiyoyin ne na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda kuma tana samun babban tallafinta ne daga ƙasar Amurka. Sannan kuma akwai wasu manya-manyan ƙungiyoyi wanda yake ba na wato Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin ba, to amma kuma Amurka tana tasiri wajen taimaka musu, wato kamar su Gavi Global Vaccine Alliance. To duwa nan suna mura tallafi daga wajen Amurka. Sannan kuma akwai bankuna da kamfanoni masu yin magunguna. Misali bankuna kamar World Bank, wato ainihin headquarter ɗinta ma a cikin Washington yake, kusa ma yake da gidan shugaban ƙasa. To kaga akwai lalle tasirin a ƙasar Amurka da na aikin wannan banki. Sannan ita ma IMF tana sauraron gwamnatin Amurka sosai, saboda tana da kashi mai tsoka a cikinsa. Sannan kuma akwai kamfanoni masu yin magunguna, kamar masu yin maganin rigakafi, kamar magungunan wato tsara iyali, sannan kuma da sauran magunguna da yawa da ake taimakawa jama'a da shi. Amurka hakika tana da tasiri akan harkar lafiya ta duniya. Kuma zaben cewa waye in ya ci za a samu wani tangardo, ko waye in ya ci za a ji karaya, ina ganin cewa kasashen Afrika da kuma sauran kasashen da suke mora da Amerika ba za su samu wani tangarda da yawa ba, saboda ita Amurka kasa ce wanda take da tsarinta. Kuma tsarin nan nata yana da wahala idan an samu canjin gwamnati, ki ga cewa an samu wani tangarda akan wani taimako da suke bayarwa. So su ba tsari bane wanda za a ce kin ga ka samu wani sabon gwamnati za a zo a ce komai zai canja, a'a ba su cika yin irin wannan ba. Yanzu dai kam ba mu cika gani irin wannan ba. Abinda dai ake iya gani shine ba mamaki wani in ya hau ko ya ƙara wani tsarin, ko kuma ya rage wani dan haka, ko kuma ya dan bada a bada wani kuskure ma akan tsarin. Amma gaskiya ba a cika samun a samu wani canji babba wanda har zai shafi irin tallafin da ake bawa a kasashe masu tasowa irin su Najeriya da sauran kasashen Afrika da Asia da suke amfana daga ƙasar Amurka.
A nasa ɓangaren, ƙwararren likitan al'umma Dr. Hassan Shu'aibu Musa ya yi bayani ne kan irin hasashen sauyi da masana ke ganin za a iya samu samu bayan zaben na Amurka musamman a bangaren lafiya.
Wannan irin canji za a tsammata bayan an yi zaben kasar Amurka a bangare na lafiya da asibitotin mu da kuma health system din mu na kasashen Afirka. Na farko dai za a so masana sun hasko cewa za a ci gaba da bada tallafi a bangaren lafiya saboda muhimmancin sa, sannan kuma za a iya samun wato raguwa daga cikin kudaden shiga da ake bayarwa ma gwamnati a matsayin tallafi na bangaren lafiya saboda yanayi, musamman ma idan yan majalisar Donald Trump ne suka samu mulki. Na biyu shine health security da kuma pandemic preparedness, wato tabbas irin gudunmuwar da ake bayarwa wurin health security program da kuma engagement na kasashe na Afirka, wato kaman surveillance da shauransu, za a iya samun threat wurin raguwa da shi saboda yanayin ko hankalinsu zai iya komawa gida saboda su samu su kille barkoki da aka samu wanda siyasa take kawowa bayan an gama zabe. Za a iya samun impact na policy changes a kasar mu saboda tallafin da aka saba samu, zaka je asibiti kaji an baka rigar auna sange na sauro, za a iya maka gwaji, za a iya cewa akwai wani tsari na daban na masu ciwon kanjamau ko sida, to lalle za a iya samun dan canjin yanayi wurin bada funding da kuma wurin gudanarwa da sauransu. Sai kuma inclusion na local stakeholders, wato a decision making. Tabbas kasashen mu muna da wato kungiyoyi na sa kai wanda a turanci ake cewa NGO, wannan suke zaune da irin technical working group da suke zauna su bincika menene ya kamata a ce an yi a bangare na lafiya ko kuma a wanzar da shi a al'ummance. Za a iya samun dan canjin yanayi gurin mu'amalantar su da kuma ba su grant saboda priority zai iya canjawa. Sannan empowerment na local health system, wato yanayin yadda za a sake muku wato intervention kasashe ko kuma madafai na gwamnati su samu su gudanar da tsare-tsaren su na lafiya. Sai health disparities, wato kullum ana kokarin a ga an rage wato bambance-bambance da yake cikin al'umma gurin samun damar ganin likita da kuma samun kulawa a lafiyance. Tabbas idan an samu canjin mulki wanda ya danganci wanda ya zo, ana kyautata zaton wasu daga cikin su, za a iya samun canjin yanayi wanda zai iya kawo jibi wato rara sosai tsakanin shi talaka da mai kuɗi, wanda mai kuɗi zai iya sawa ya samu tallafi bisa ga abin da aljihunsa zai iya kashe masa, zai iya bashi, shi kuma talaka ba lalle bane hakan ta samu saboda tallafi na kasashe manya kamar Amurka ya ja baya.
Shima kwararren likitan yara a Abuja Dr. Lawal Musa Tahir ya yi sharhi ne game da tasirin zaben ga kasashen Afirka ta bangaren kiwon lafiya.
Kasashe da dama a Afirka suna amfana daga tallafi iri-iri daga gwamnatin Amurka, misali ta bangaren cututtukan da ake maganin su ta allurar rigakafi musamman na kananan yaran nan wanda suke kawo matsalancin cuta da kuma wani lokaci kisa. Gwamnatin Amurka ta taimakawa kuma tana taimakawa kasashen Afirka da yawa wurin yaki da cututtuka musamman na annoba. An samu taimako ta bangaren magani da kudade da kuma korarwa ga ma'aikata. Misali idan aka tuna cututtuka irin su tarin fuka, irin su HIV AIDS da sauransu, an samu taimako misali da sosai daga gwamnatin Amurka zuwa kasashe da dama. Irin wannan idan aka samu canji na gwamnati, dole za a samu damuwa kasancewar ba a san shin wanda zai zo din, wanda zai ci gaba da irin bada wannan taimako ne, ko wanda zai rage ne, ko kuma ya hana ma gaba daya. To kenan wannan zabe zai yi tasiri a irin waɗannan kasashe da suke amfana matuƙa.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku da kuma likitocin da muka kasance tare da su a cikin shirin. Ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Asaida ce ka tsaye duniya Allah ta wani sani. Ha Allah.